Sashen Hausa da Murya Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 2 ga watan Mayu shekarar 2018 akan mitoci 40 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa ko kuma wato a zango 102.5 kenan ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Jinya sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sai na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da wannan safiyar. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
To baba mutane da dama ne suka mutu a jiya Talata lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tarwa tsakansa a wajen masallacin da ke bin garin Mubi a jihar Adamawa Najeriya. Wata babban tawagar Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa jiya Talata cewa wajibi ne a samar da wani kwamitin bincike mai ƙarfin gaske akan Myanmar. Kawayen Amurka da a kasashen Turai sannu a hankali suna neman cimma matsaya mabambanta da Amurka akan bayanin da Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya gabatar.
To kuma an ku gaba jin labarin za ku ji kira da kungiyoyin kwadago a Ghana suka yi wa gwamnati akan samar da ayyukan yi da kuma ƙarin albashi.
Ato kunyoyin soci miliyan Ghana kuwa likitin kuwa.
Daga ɗayan Ghana miliyan 13 da suka cancanci samun aikin yi miliyan 2 kaɗai da kama kashi 15 za a iya cewa sun samu aiki mai kyau.
Su ko ma'aikatan jihar Niger Najeriya suna fara murmushi ne don jin irin tabbaci da gwamnan jihar Abubakar Sani Bello ya tabbatar musu na duban bukatunsu tare da biya musu bukatun.
Sun kawo bukatu a wajen guda 10 wanda yake wasu daga cikin bukatun nan a gaskiya yana cikin hakkinsu ya kamata a ba su. Wasu daga ciki gwamnati ba za ta iya yanzu ba amma kinan nan gaba za ta iya yi.
Kamar yadda kuka ji a kanun labarai wato kudar bakin wake da aka kai a garin Mubi ofishin mataimakin shugaban kasar Najeriya ta ya fitar da wani wato sanarwa kenan akan wannan abin. Bayan haka Sahabu Ali na tafi da shirinsa na demokradiyya a yau amma duk sai bayan kun gaba shan labaran duniya.
Masauri assalamu alaikum. Mutane da dama ne suka mutu jiya Talata lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wajen masallacin garin da ke Mubi a jihar Adamawa Najeriya. Sai dai kawai yanzu ba wani ko su da suka dauki alhakin aikata wannan aika-aikan. Sai dai wannan harin yana da alamun irin har-haren da kungiyar Boko Haram ke kaiwa. Baya ga mutane masu tarin yawa da suka mutu hawa kuma rahotanni sun bayyana cewa wasu da dama sun samu rauni. Shedon gani da ido sun ce dan kunar bakin waken da ya tada bom din a harabin masallaci kuma ana cikin juyayin tashin bom na farko. Bayan dan kankanin lokaci kuma sai bom na biyu ya sake tashi a tsakanin mutane masu sallah da suka haranta a nakare daga tashin bom na farko zuwa wata kasuwa da ke kusa da masallacin da bom din ya tashi. Wata babban tawagar Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa jiya Talata cewa wajibi ne a gudanar da binciken kokof akan ayyukan ashen da ake aikatawa akan yan kabilar Rohingya na ƙasar Myanmar. Wakilin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya wanda shine tawaga mafi girma da tasiri ya kai ziyara a jihar Rakhine da ke ƙasar ta Bama tun a cikin watan Agusta lokacin da rikicin da ake yi a ƙasar ya tilasta musulmai har sama 700,000 barin muhallansu zuwa makwabciyar ƙasar wato Bangladesh. Sai dai Amurka da Majalisar Dinkin Duniya sun kira wannan danyen aikin da ake yi a kan 'yan jinsin 'yan Rohingya wani yunkurin kakkaɓe su ne daga doron ƙasa. Jakadun da su kai wannan ziyara sun gana da manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta Bama ciki ko har da shugaba Aung San Suu Kyi da babban hafsan sojan ƙasar Min Aung Hlaing. Sun tattauna kuma domin samun tabbacin cewa idan 'yan ƙasar da ke gudun hijira sun dawo ƙasarsu ba za su sake fuskantar wata barazana ba. Jakadun dai sun buƙaci jami'an gwamnati ta Bama da su sa hannu a kan wata yarjejeniyar fahimtar juna tsakaninsu da Majalisar Dinkin Duniya domin tabbatar da ayyukan sake dawo da 'yan gudun hijira ba tare da tsangwama ba kuma domin ƙashin kansu kana cikin mutunci. Kawayen Amurka a ƙasashen Turai sun cimma matsaya mabambanta da Amurka akan bayanin da Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya gabatar akan dalilin da ya bayar cewa ƙasar Iran ta shirga ƙarya. Game da shirinta na makaman nukiliya. Shugaban na Isra'ila ya danganta zargin nasa ne akan wani kundi mai shafuka 55,000 da faifan CD 183 da ke kunshe da bayanan sirri da hukumar tattara bayanan sirri na kasar sa suka samu daga wani wuri a babban birnin kasar Iran din wato Tehran. Yanzu haka dai ministan harkokin wajen Burtaniya Boris Johnson ya bi sahun takwarorin sa na kasashen Turai a jiya Talata inda yake kare yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 da kasar ta Iran wanda yanzu ya rage wa shugaba Donald Trump ne yanke shawara daga nan zuwa 12 ga wannan watan da ake ciki na kode ya sabunta wannan yarjejeniyar ko kuma yi watsi da ita. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake wani suka daga kausar lafasi a jiya Talata game da binciken aikata ba daidai ba game da alakar da take tsakanin yakin neman zaben sa da kasar Russia da kuma take-takensa a fadar White House. Shugaban na Amurka ya nuna shakkunsa akan binciken da Robert Mueller ya yi domin ko ya bayyana shi a matsayin abin kunya. Domin akwai tambayoyi masu tarin yawa da masu bincike suke son su yi wa shugaba Trump amma kuma waɗannan tambayoyi an tsegunta su ga jaridar New York Times. Akan haka yake ta babancewa da wahala a iya kawo wa wannan binciken cikas idan kamar yadda ya ce babu wani haɗin baki da ƙasar Russia domin samun nasarar zaben nasa. Rahoton na jaridar New York Times ya ce tawagar da ta mula tana son ta binciki tunanin da Trump yake yi game da abin da ya faru lokacin yakin neman zaben nasa a kusan watanni uku kafin zaben sa da kuma lokacin da ya karbi ragaman mulki a cikin watan Janairu shekarar 2017 da kuma watanni 15 da ya kwashi akan karagan mulki. Wani likitan dabbobi bai amsa laifin sa cewa ya fede wasu karnuka kuma ya dasa musu ruwan hodan Iblis domin kawo wa nan Amurka ba. An gabatar da Andres Lopez Elorza a wata kotu da ke birnin New York jiya Talata bayan an taso kirarsa daga kasar Spaniya. Yanzu haka dai an tsare shi ba tare da ba da bailin sa ba. Muddin aka tabbatar da wannan laifi kansa to zai huskanci hukuncin zaman ginin yari har na tsawon shekaru 10 ko kuma daurin rai da rai. Mai gabatar da kara ya ce Lopez Elorza ya dinke wani fakitin horar Iblis a cikin wasu nau'in karnuka waɗanda aka sawo su cikin jirgin saman fasinja zuwa birnin New York. Sai dai lokacin da ake kokarin fitar da fakitin daga jikin karnukan suka mutu. Hukumar yaki da safarar miyagun kwayoyi ta Amurka ta ce karnuka 10 aka samu a wata gona a kasar Colombia lokacin da aka yi samame gonar a shekarar 2005. Uku daga cikin karnukan da aka samu sun mutu sakamakon alluran miyagun kwayoyin da aka yi musu tun daga lokacin Lopez Elorza ya shiga wasan buya da jami'an tsaro. A wuri daya kuma mahukuntan kasar Pakistan sun tumi wani jami'in tsaro da ke ofishin jakadancin Amurka da kokarin kawo wa bincike cikas sakamakon hadarin da ya hada ma'aikacin diplomasiyar a ranar Lahadi. Wannan lamari ya kara haddasa zaman tankiya a fannin ayyukan diplomasiya a kasar Amurka lokacin da wani ma'aikacin ofishin jakadancinta ya ki tsayawa umurnin da dokokin hanya ta bashi. Hakan ya dalilin banke wani mutum da babur kuma ya mutu nan take.
Madalla Ladan Ibrahim a yawa kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla ofishin mataimakin shugaban kasar Najeriya ya fitar da wata sanarwa da ke yi Allah wada hinga harin kunar bakin wake da aka kai a garin Mobi. Amma dai kafin mu je ga wannan sanarwan, ma'aikata a kasar Ghana sun bayyana bukatunsu ga shugaban kasa Nana Akufo-Addo a jiya Talata wurin faretin ranar ma'aikata a duniya wanda aka yi a birnin Kumasi. Ga dai Ridwan Muktar Abbas da karin bayani.
Kungiyar Kadago a bisa shugabancin babban magatakar Dr. Yao Ba ta shirya bukin inda dubannin ma'aikata sun ka hallara a wannan karon a filin wasan kwallo na babban yara da ke Kumasi jiya Ashanti tare da waƙe da kaɗe-kaɗe suna maci da tambarorin ma'aikatunsu da kuma kwalaye da sun ka rubuta sakonninsu. Misalin gwamnati a ƙara mana albashi, a ba mu aikin yi, kar a yi ƙarin mai don yana kassara ma'aikata da sauransu. A cikin jawabinsa babban magatakar dan kungiyar Kadagan ya yi magana akan dangantakar da ke tsakanin kungiyar Kadagan na Ghana da na kasar Cuba, abinda ya ce yana fatan za a karfafa shi. Sa'annan ya yi magana akan karancin aiki da za a iya cewar aiki mai kyau a Ghana.
Haka kuma soshi miliyan Ghana wa likitoci just about 2 million.
Daga ɗayan Ghana miliyan 13 da suka cancanci zamana aikin yi miliyan 2 kadai da kama kashi 15 za a iya cewa sun samu aiki mai kyau. Kimanin ɗayan Ghana miliyan 11 kashi 85 na aiki ne cikin wani mummunar hali da babu wani kyakkyawar fata wa gobe. Shugaba Akufo Addo ya jinjina wa kungiyar Kadago da kwamitin nan na rukunoni guda uku dangane da irin tuntuɓar juna da sun karin kai dan samun mafita game da irin hali da ma'aikata ke ciki. Ya kuma ba da tabbaci game da abin da gwamnatin sa za ta yi dan samar da aiki mai kyau. Sannan ya taɓa maganar sa yara aiki na Kadago ya ce,
"I must transfer my attention to a matter that's of concern at all. Child labor is a problem that must be addressed."
Mai da hankali akan matsalar Kadago na yara, abin da ya kamata a gyara ya dace da hali na mutuntaka, hakkinmu na ƙasa da ƙasa yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bukata. Yana da takaici, wasu sun yi kunni uwa shege, sun bijire wa wannan kiran, suna amfani da yara wurin aiki ba tare da ba su ilimi ba, ko da gangan ko kuma da cikin rashin sani. Ga abin da wasu ma'aikata ke faɗi game da bukin na bana.
Suna na ajiya Amina daga Polygamic. Ko gaskiya program ya yi kyau gare sosai. Wannan na kufa da sarki ne mai tausayi.
Program ya yi kyau. Kuma kalla idan ka lura yawanci ana yi irin wannan program da Accra ne. To wannan gaba da aka kawo su wanga kan abin da yake na da kyau. Yana bar kowane gari, kowane region yana budewa.
Abdurrauf Isaku. Yau dai kumbar rana ne na aikata duka don na farin ciki.
Taken bukin na bana ne dorewar kudurin cigaba da aiki mai kyau, nauyi da ke wuyan kawayen kyautata rayuwa. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
United Farmers and Workers of Africa, God will bless you wherever you are. Wealth and happiness, yes, I must confess, all must give their best for beautiful Ghana.
To madalla a gaida Ridwan Muktar Abbas. Su kuma ma'aikata na jihar Niger, Nigeria, sun ce suna fama da kalubaloli na yanayin aiki, amma dai da alamar haƙarsu za ta cimma ruwa. Ga ƙarin bayani daga Mustapha Nasir Batsari, wanda ya halarci taron bikin ma'aikata Amina.
Ma'aikatan gwamnatin jihar Niger, Nigeria, sun gudanar da bikin ranar ma'aikata a cikin wani yanayi na rashin walwala a sakamakon rashin samun kuɗaɗensu na alawus. Bala Moni Abdulkarim na ɗaya daga cikin ma'aikatan gwamnatin jihar Niger da suka fito macin a wannan rana. Ga abin da yake cewa,
"Ni ba shi yayi kaɗan leave grant an soke shi, transport hutu zaka yi je aiki, hutu an soke shi da dadewa. In zaka yi tafiya as a official, sai dai kai kokari ka samu kudi da kanka, ko a ce in ka je ka dawo za a baka daga karshe haka dai." Yanzu muna roƙo gwamnati ta taimaka ta duba albashin ma'aikata.
Mai mataki na 12 kamar nawa yake samu a nan?
46,000. Ni na mataki na 14 ne, kudi na 61,000.
Kacal
ba ƙari ba rage.
To gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana sane da matsalolin ma'aikatan. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce suna kokarin shawo kan lamarin.
Ma'aikatan jihar Niger sun kawo bukatu wajen guda 10, wanda yake wasu daga cikin bukatun nan a gaskiya yana cikin hakkinsu, ya kamata a basu. Sai dai yanayin kuɗi a wasu daga ciki gwamnati ba za ta iya yanzu ba, amma kidan nan gaba za ta iya yi. Amma dai kaman kuɗin da ake ba su na hutu, na ce musu za mu duba mu gani yadda za a yi, domin an dade ba a bayar ba, mu ga dan isani za a yi musu a ƙari saboda na ƙarshen shekara. Bayan wannan kwana biyu yanzu ba a yi abin da ake kira kaman training na ma'aikata ba, da kuma ba a ƙara girma ba. wasun su lokaci da kuma da ci an kara musu girma wajen aiki ba ai ba kuma ya kara girman nan yakan zo da wasu abubuwa wanda sai kunci kudi shi ma za mu duba na kafa committee a duba gani
to kuma aikatan sun gamsu da bayanin gwamnan Comrade Yahaya Idris Indaku shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger
bayani da yayi mana duk mun gamsu da bayani da yayi mana kuma maganan kudin hoto bai sani ba kagan shugaban kullun ana cutan shi shi kaman gwamnan Abubakar Sani Bello cutan shi ana yi don ba a faɗi masa gaskiya yanzu da yace they going to consider the legal na gamu is only 10% for a worker salary 10% chairman approved
a daya gefen kuma wasu ma'aikatan sun nuna jin dadi ne ganin yadda wannan shine karon farko da gwamnatin jihar ya halarci taron ranar ma'aikatan da kansa a cikin shekaru 3 da suka gabata Mustafa Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to madalla a gaida Mustafa Nasir Batsari kamar yadda kuka ji a labaran duniya an kashe mutane da dama wasu kuma sun ji rauni sakamakon harin kunar bakin wake da aka kai a garin Mobi gwamnatin tarayyar Najeriya ta ofishin mataimakin shugaban kasa ta gabatar da wata sanarwa inda ta bayyana matukar damuwa da kaduwar ta ga harin kunar bakin wake da aka kai a wani masallaci da wata kasuwar garin Mobi a jihar Adamawa a jiya Talata daya ga watan Mayu shekarar 2018 wannan rashin da'a da miya guska kai a masallacin bala'i ne kuma abin Allah wadai ne mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo ya bayyana alhidinsa ga waɗanda wannan hari ya rutsa da su da iyalansu da ma gwamnati da mutanen jihar Adamawa mataimakin shugaban kasar yana tuntubar gwamnatin gwamnan Adamawa Bindo Umaru Jibrila kuma tuni ya umarci hukumar bada agaji ni ta gaggawa ta nema ta gaggauta kai dauki na raba magunguna da kayayyakin taimako ga waɗanda wannan harin ya rutsa da su mataimakin shugaban kasar ya yabawa ma'aikatan ceto karkashin gwamnatin tarayya da ma'aikatan kiwon lafiya da suke kula da mutane an umarci hukumomin tsaro su gaggauta daukar matakan karfafa tsaro a Mobi da kewaye musamman a kasuwanni da wuraren ibada hukumomin tsaro suna aiki gadangadan don su kamo miyagu wanda suka shirya wannan harin domin doka ta aiki a kansu kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan sobin tabin
idan muka dibi tarihin kasa na Gabon a shekarun jiya an yi zabe na shugaban kasa Jean-Pierre da shi da Ali Bongo wannan ya ce shi ya ci zabe hoton ta fito ta ce kai Jean-Pierre kai ka ba mu wuri Ali Bongo ya ci zabe wancan har ya koma yana ci a shine shugaban kasa a lokacin nan kowa yana tsammanin wannan kotun koli ba ta yi adalci ba
to madalla sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don kin cikakke wannan hirin Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe 1:18 na dare ga shirye-shirye na gaba.
Demokradiya a yau.
Cikin shirin shugaba Buhari ya taka doka ne da ya yi amfani da kuɗi ba tare da izinin majalisa ba ko dai majalisar ce bata san aikin ta ba abinda zamu duba kenan cikin shirin a yau Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya kamar yadda ba za ku kasa ji ba dan majalisar dattije mai wakiltar jihar Edo Matthew Orogide ya gabatar da kujirin a tsige shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kan zargi ya yi amfani da kuɗi daga baitul malin gwamnati dala miliyan kusan 500 domin sayan jiragen yaƙi daga hannun Amurka ba tare da izinin majalisa ba har yanzu dai ƴan majalisa akwai masu faɗin cewa shugaban ya karya doka to sai dai matsalar ta kai ga jihar da ɗan majalisar Orogide ya fito inda magoya bayansa kan kujirin tsige shugaban Najeriya da masu adawa da hakan ƴan jam'iyyar APC mai mulkin jihar da kuma Najeriya suka hallara tashar jirgin sama da ke birnin Benin fadar jihar Edo domin marabta ko kuma su yi masa zanga-zanga kan mataki da ya dauka ga kadan daga cikin abin da ya faru a tashar jirgin saman kamar yadda wakiliyar tashar talabijin ta jihar Edo ta fada a duniya muka
The reason or easy come here at the Benin airport as different groups have stormed this airport either in support or against the motion moved by the senator representing Edo South Senatorial District Senator Francis Matthew Roide
Wakiliyar tashar talabijin a jihar Edo take cewa akwai zaman zulumi ko rashin tabbasa tashar jirgin sama da ke nan birnin Benin fadar jihar Edo inda kungiyoyi ko gungun mutane daban-daban suka yi takan tashar saukar jirgin saman. A daya bangaren akwai masu adawa da sanata waɗanda suka zo nan domin bayyana rashin jin daɗin su kan kudirin da ya gabatar na neman a tsige shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. A daya gefen kuma magoya bayan sa ne waɗanda suka zo don bayyana goyon bayan su kan kudiri da ya gabatar. Suna kallon sa zaman wakili da ya cika wakili wanda ya wakilci yankin sa fiye da ma yadda suka taba. Lamarin fa ya kai ga tilas sai da kwamishinan ƴan sandan jiya da ya nemi a turo masa da ƙarin jami'an tsaro domin tabbatar da doka da oda a tashar. Kuma sai da gwamnan jihar ya zo kamin sanatan ya samu damar ficewa daga tashar jirgin saman, amma duk da haka sai da aka tunkuɗe masa hularsa. Na tambayi ɗaya daga cikin manyan lauyoyi masu zaman kansu a Najeriya, Hassan Liman, shin wake da alhakin ba da izinin kashe kuɗi ne a gwamnatin Najeriya?
Wanda ke da iko ko ɓangaren gwamnatin da ke da iko a kashe kuɗi a gwamnatin Najeriya shi ne majalisar dokoki na ƙasa, wato majalisar dattawai da kuma majalisar wakilai tare da shugaban ƙasa na Najeriya. Wato wannan ikon za a same su ne a ƙarƙashin kashi na 80 da kashi na 81 da kashi na 82 da kashi na 83 na tsarin mulkin Najeriya.
Hajji Hassan Liman, shugaban ƙasa yana da iko ya kashe kobo ba tare da yardar majalisa ba?
Kani sabo ya danganci abin da ake batu a kai. Amma duk daga tsarin mulkin Najeriya duk kuɗin da shugaba zai kashe ne bisa ga izinin majalisa inda suka yi doka na kashe wannan kuɗin wanda shi ya kamata ya gabatar musu da kasida ko kasafi na kuɗi da za a kashe a ƙarƙashin kashi na 81 ko ga kashin na 82 ko ga kashin kashi na 83 na tsarin mulkin Najeriya.
To
su za su yi doka bisa ga abin da ya gabatar musu.
To
shi kuma in suka amince da dokar suka yi doka in ya saka hannu zai kashe wannan kudin. Haji Sabo,
akwai zarge-zarge a majalisar dokoki ta tarayya cewa hama akwai matakai na neman a tsige shugaban ƙasa saboda ya yi amfani da kuɗi kusan dala miliyan 500 na sayen wasu jiragen yaƙi daga gwamnatin Amurka a bisa zargin cewa bai samu amincewar majalisa ya kashe waɗannan kuɗaɗe ba. Akwai yadda za a yi shugaban ƙasa ya kashe waɗannan kuɗaɗe gabanin ya gaya wa majalisa?
Haji Sabo, kafin in kai gaba da wannan ansar, zan ɗauke mu kai mu kashi na 82 na tsarin mulkin Najeriya inda majalisar dokoki ba su yi doka na kashe kuɗi ko kasafin kuɗi a shekara ba. Shugaban ƙasa daga ɗaya ga watan ɗaya na sabon shekara har zuwa ga wata shida kamar yadda ke yanzu a Najeriya zai iya kashe kuɗi har na tsawon wata shida, amma in za a kashe wannan kuɗin a ƙarƙashin kashi na 82 na tsarin mulkin Najeriya kar kuɗin da za a kashe ya wuce kuɗin da aka yi kasafin kuɗi a wasu na shekarun da ya wuce. Amma in muka zo bayani ko tambayan da ka yi, wannan amsar Haji Sahabo za a same ta ne a ƙarƙashin kashi na 83 ƙaramin kashi na 1 da na 2 na tsarin mulkin Najeriya, inda in akwai wani al'amari na musamman ya taso, wato abin da ake ce masa urgent and unforeseen situation, wato al'amari da ta taso na gari wanda ba yi tunani cewa irin wannan al'amarin zai iya tasowa ba, ballantana shi shugaban ƙasa ya gabatar da buƙata na musamman ga majalisa a tsari ko a kasafin kuɗi na wannan shekarar. To in wannan al'amarin ya taso, kashi na 83 na ƙarƙarin kashi na 1 ya ce shugaban ƙasa zai iya yin wannan al'amarin ko ya kashe kuɗin, bayan ya kashe wannan kuɗin zai kawo bukata gaban majalisa international trade ko kuma shirikayya na ƙasa da ƙasa musamman irin wannan al'amarin da ta taso nan sai jirage da yaki mari ne da shugaban ƙasa za a ce kawai ya tashi ya ta to ana bukata ai gaggawar sayan su an ba ai gaggawar sayan su wata illar Najeriya za ta rasa wannan dama
to
yana annan za mu iya koma baya bisa ga tarihi lokacin shugaban ƙasa Jonathan an yi kokarin sayan irin wannan jiragen da Amerika amma ba a same su ba tun da Najeriya tana da wannan dama ta samu to shugaban ƙasa bai aikata laifin komai ba tun da dai wannan abu a karkashin kashi na 83 na tsarin mulkin Najeriya karamin kashi na 2 zai iya zuwa ya gabatar musu kamar yanda yayi a cikin wannan al'amarin ya ce to ku tabbatar da shi ya zama doka haji samu fahimta na da fasarin da za a ba a kashi na 83 karamin kashi na 1 da na 2 kenan haji sabo
haji san to idan da gaske ne wai dalilin gabatar da kujerin a tsige shugaban kasa kan wannan dalilin kashe waɗannan kudade ne menene fahimtar ka ƴan majalisar ba su san tsarin mulkin Najeriya bane ko dai kawai cikuciku ne irin na ƴan siyasa
to haji sabo anan ba zan ce ba su san tsarin mulkin Najeriya ba ba su fahimci menene manufar kashi na 83 karamin kashi na 1 da na 2 ba domin an mutum zai karanta doka akwai abin da ake cewa spirit menene manufar wannan dokan ko menene manufar wannan kashin a lokacin da ake wannan dokan ɗan majalisar Najeriya ya kamata da su tambaye kansu ko wakilai su tambaye kansu me ake nufi abu na gaggawa in ya taso to inda sun karanci manufar waɗanda suka hassa tsarin mulkin a 1999 za su ga cewa shugaban ƙasa yana iya yin wannan al'amarin kafin ya zo ya gabatar musu amma wannan al'amarin bai kai da za a ce za a tsige shugaban ƙasa a ƙarƙashin kashi na 143 na tsarin mulkin Najeriya ba haji sabo
haji san ana iya cewa sayan waɗannan jirage ne abu ne na da ya taso da ba sani ba saboda ai maganar nan tun zamanin Obama ake wannan rikici Amurka ta ƙi sayar da jiragen nan kana gani ba su da lokacin sanin cewa akwai buƙatar sashi a cikin kasafin kuɗi
eh haji sabo domin shugaba kuskure ne ya je gabatarwa majalisa buƙata na kuɗin da ya zarce ko ya ƙasa abin da ake buƙata to anan shi ne kashi na 83 karamin kashi na 1 da na 2 in aka kalle su da kyau aka musu fasara da ya kamata za ka ga cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aika ta sun yi a fahimta da wannan tsarin mulkin Najeriya haji sabo
masu sauraro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin lauya Hassan Liman da Chubahiro Diodio ne da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya
to madalla yanzu ga labarai a takaice
mutane da dama ne suka mutu a jiya Talata lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wajen masallacin da ke garin Mubi a jihar Adamawa Najeriya sai dai kawai yanzu ba wani ko wasu da suka dauki alhakin aikata wannan aika-aikan sai dai wannan irin harin na yana da alamu da irin har-haren kungiyar Boko Haram ke kaiwa wata babban tawagar majalisar ɗinkin duniya ta faɗa jiya Talata cewa wajibi ne a gudanar da binciken kwakwaf akan ayyukan ashen da ake aikatawa kan yan kabilar Rohingya na ƙasar Myanmar wakilin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya shine tawaga mafi girma da tasiri da ya kai ziyara a jihar Rakhine da ke kasar Burma tun a cikin watan Agusta
to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi za a je mu dauki da wasu shirin kafin mu yi sallama da ku za mu yi kataziya zuwa ga sarkin zangon kuma shi Sultan Umar Faruk na Sa'id kenan wato na rasuwar dan uwa kuma aminin sa Alhaji Baba da Gomba mijin Hajji Yama mai zarzugu da ya rasu jiya Talata kenan wanda za a yi addu'a ranar Lahadi kafin nan wato a birnin kuma sai za a yi addu'a kafin nan ranar Juma'a a masallaci ɗin ƙasa a New York za a yi addu'a Allah ji kansa da magabata baki daya a madadin ladan sannan da malam Sidi da Jimmy Cook baba ya kuma kiri ne ke sallama da ku sai da hantsi assalamu alaikum.